better. I don't do blame. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyana ne tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 18 ga watan Yuli shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad da kanon labarai.
To Murtala, da karin Isra'ila sun ce sun kashe biyu daga cikin kwamandojin mayaka masu ikirarin jihadi na Hamas a wasu harharen sama da suka kai a yankin Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana cikin koshin lafiya sa'o'i bayan gwaji da aka yi wanda ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19, yayin da a yau Alhamis ake sa ran Donald Trump zai yi jawabin amincewa da zaɓin da wakilai suka yi masa na zama ɗan takarar jam'iyyar Republican.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa an yi wata karamar arangama tsakanin jami'an tsaron Najeriya da membobin wasu ƙungiyoyin ma'aikatan jami'o'in ƙasar da suka gudanar da zanga-zanga a Abuja. A Najeriya kuma manazarta na tofa albarkacin bakinsu kan hukuncin babbar kotun tarayya da ke Abuja na sake mayar da tsigaggen mataimakin gwamnan jihar Edo. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta ba da sanarwar rage farashin man fetur da diesel da manufar rage tsananin matsayin tattalin arziki, to amma wasu 'yan ƙasar na ganin cewa siyasa ce kawai.
Suna neman samun yarda na al'umma, amma bisa kan hanya ta ƙarya, tunda ba gaskiya ba ne wannan abun yadda sun ka tsara shi kenan. Da ka gani, ka san da cewa da akwai wasu manufofin na yaudara ce.
Za mu kuma kawo muku shirin lafiya uwar jiki, har ma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun ce sun kashe biyu daga cikin kwamandojin mayaka masu ikirarin jihadi na Hamas a wasu hare-haren sama da suka kai a yankin Gaza. Dakarun tsaron ƙasar sun ce ɗaya daga cikin kwamandojin na cikin waɗanda suka kai hari a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Sun kuma ce sun kai wasu hare-haren sama a tsakiyar Gaza, yayin da sojojin ƙasa cikin tankoki suka kutsa cikin birnin Rafah da ke kudanci.
Despite the strike, Hamas said that it would continue with the ceasefire talks. And there were signs of progress.
Wakilin kamfanin jallancin labarai na AP ta ce duk da waɗannan hare-haren sama, Hamas ta ce a shirye take ta ci gaba da tattaunawa don ganin an cimma matsayi ta wuta. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross a yau Alhamis ta ce faɗan da ya barke a kudancin yankin na Gaza ya lalata cibiyoyin lafiya ciki har da gadajen kungiyar guda 60. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya faɗa wa manema labarai cewa yana cikin ƙoshin lafiya sa'o'i bayan da gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19. Biden ya bayyana hakan ne ga manema labarai a daren Laraba, yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Delaware. Shugaban na Amurka mai shekaru 81 ya harbu da cutar ne bayan gangami na farko da ya halatta a Las Vegas a ranar Laraba, inda aka gano yana ɗauke da alamomin cutar, a cewar sakatariyar yaɗa labarai a fadar White House Karine Jean-Pierre. Ta ƙara da cewa tuni an yi wa Biden allurar rigakafin cutar, tana mai cewa zai keɓe kansa a gidansa da ke Delaware. An fara samun labarin kamuwar da shugaban na Amurka ya da cutar ne a bakin shugaban yini da US, ƙungiyar da ke fafutukar kare muradun al'ummar Latino mazauna Amurka. A yau Alhamis ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi a babban taron jam'iyyarsu ta Republican, inda zai bayyana amincewarsa da zaɓin da wakilai suka yi masa na zama ɗan takarar jam'iyyar a zaben watan Nuwamba. Jawabin na Trump zai zo ne kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya, a lokacin da wani ɗan bindiga ya yi yunƙurin halaka shi a wani gangamin yaƙin neman zaɓe a Pennsylvania a ranar Asabar. Jawabin na Trump har ila yau zai wakana ne kwana guda bayan da J.D. Vance, wanda ya zaɓa a matsayin mataimakinsa, ya yi nasa jawabin a gaban babban taron jam'iyyar.
In Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, and Ohio, and every corner of our nation, I promise.
Vance kenan yake cewa Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania da dukkan sauran sassan ƙasar nan, na yi muku alƙawarin cewa zan zama muku mataimakin shugaban ƙasar da ba zai manta da inda ya fito ba. Daga shan labaran duniya kenan, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To Mahmud Anjima kadan fa za ka sake dawowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan an yi wata karamar arangama tsakanin jami'an tsaron Najeriya da membobin wasu kungiyoyin ma'aikatan jami'o'in kasar waɗanda suka gudanar da zanga-zanga a Abuja. Ma'aikatan da yana nuna damuwarsu ne kan rashin biyan su albashi na wasu 'yan watanni sakamakon yajin aikin da suka yi a can baya. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdurrauf.
Lamarin da ya kusa rikidewa zuwa ga tarzoma ganin yadda kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja Bennett Igwe ya zo da kansa tare da motoci sama da biyar ciki da motar yaki kirar gun truck a turanci yana mai cewa ba ni fita yin zanga-zanga akan titin Abuja daga cikin dandalin Unity Fountain. Comrade Ikeguru Chukwugoze, shugaban kungiyar nasu na jami'ar Nnamdi Azikiwe reshen da ke fadar gwamnatin jihar Anambra wato Oka, ya ce sun fito ne don mika da aka rike musu albashi tun bayan yajin aikin da suka gudanar a shekarar 2022 kuma ba tsarin demokradiya bane ai barazana da bindigogi da wukake wanda ya saba wa doka.
Sunana Komare Mukhtar Abubakar, chairman na Nasu Federal University Kashere Branch Gombe State. To wannan abun da muke yi kowa ya sani cewa muna nema ne jami'an Najeriya su yi aiki. Su ma jami'an tsaron za su yi gane cewa in musu bari akai wannan abu muka samu nasara ba, ayan su ba za su shiga jami'o'in gwamnati ba.
Sunana Comrade Mohammed Abdullahi daga Modawadwa University Yola. Gaskiya mun zo ne mu goya ma manyan mu baya last protest din da damu ma gwamnati kenan, in Allah ya da in dai har ba su biya mana hakokin mu ba to insha Allah da mu granting university kuma this time around ba maganan wasa bane.
Sunana Salihu Abdullahi daga Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, nine sakataren nasu. Dai daga cikin abin da shugaban kasa ya faɗa farkon zuwansa ya ce ba za a ƙara yin yajin aiki a jami'o'i ba, amma abin da ba mamaki shine da aka tashi zuwa wannan albashin mu sai aka yi hababba hakarami aka dauki manya aka biya su mu kuma aka ware mu gefe. Wannan abun shine bai mana dadi ba, muka fito zanga-zanga mu nuna gwamnati bacin ranmu.
A nasa bangare shugaban kungiyar Sanu Comrade Muhammad Haruna ya ce
mun kawo takardan korafin mu ne zuwa ga gwamnatin tarayya bayan zanga-zangar lumana da muka yi a jihohin Najeriya gaba daya satin da ya wuce. Yau kuma muka yi babbar bikin a nan Abuja inda muka gayyato dukkan membobin mu da suke wannan jami'o'i da suke Najeriya saboda rashin cika alƙawari da gwamnati ta dauka mana na biyan mu albashin mu na watanni hudu wanda shi shugaban kasa ya ce a biya. So muka kawo wannan takarda ta korafi kuma mun nuna bakin cikin mu da kuma kukan mu ga rashin iya aiki da ita ministan Kwadago ta nuna na rashin kula da ma'aikata kamar yadda ya kamata. Wannan rashin iya aiki na jami'an tsaro musamman 'yan sanda, amma NDSS ai sun fahimci me muke bukata. Mun rubuta musu, mun rubuta ma gwamnati, mun ce gashi mu mun zo zanga-zangar lumana ne ba tashi hankali muke yi ba, amma kin san ai an ce sarkin yawa yafi sarkin karfi. Da suka ga ba sarki sai Allah, ai mutane mu sun kutsa sun shiga kuma mun yi abin da muke bukata. Wannan gwamnati na demokradiya ne, ba wanda ya sai dakle muryar talaka, kuma duk wanda ya tsare mu a hanya mu kuma zamu sai da zamu yi dashi.
Shi ma shugaban kungiyar Kwadago ta NLC Joe Ajeru ya zo da tawagar sa jam kadan bayan komawa dandalin Unity Fountain da shugabannin kungiyoyin Sani nasu da Jack suka yi bayan zuwa ma'aikatan ilimi da na Kwadago inda yayi alawadai da matakin da jami'an 'yan sanda suka dauka. Duk kokarin ji ta bangaren jami'an tsaro a yayin hada wannan rahoton da ya ci tura domin kuwa yayin zanga-zangar ma sai da suka yi wa 'yan jarida barazanar lalata kayan aikin su. Halima Abdurrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdurrauf, yanzu kuma ga Mahmud din ya dawo da cigaban labaran duniya.
To 'yan sanda a Kenya sun haramta zanga-zanga a Nairobi babban birnin kasar, suna masu nuni da cewa dalilin daukan wannan mataki shine babu shugabannin da za su tabbatar da cewa an yi zanga-zanga cikin lumana. An bayyana haramcin ne sawa'i gabanin wani gangami da aka shirya za a yi a yau Alhamis, inda ake sa ran masu boron za su yi tattaki zuwa ofishin shugaban kasa don neman ya yi murabus daga mukaminsa saboda abin da suka kira gazawa da ya nuna a shugabancin kasar. Cikin wata sanarwa da ya fitar muƙaddashin shugaban 'yan sandan ƙasar ta Kenya Douglas Kanja, ya ce rashin tsayayyen shugabannin da za su jagoranci zanga-zangar ya sa suke fargaba ba za a bi matakan kiyaye lafiyar jama'a ba.
We feel like we have been betrayed, and as young people we don't forgive betrayal. We don't forgive carelessness and recklessness.
Daya daga cikin masu kira ga shugaba William Ruto soka a karagar mulki kenan yake cewa ji muke kamar an ci amanan mu, kuma a matsayin mu na matasa ba ma yafi akan hakan. Akalla mutum 50 ne suka mutu tun da wannan zanga-zanga ta faro a ranar 18 ga watan Yuni a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ta Kenya. Shugaban Ruto dai ya ce ya janye kudurin dokar ƙarin haraji da ta haddasa wannan zanga-zanga, ya kuma rusa majalisar zattarwarsa, amma duk da haka masu boron sun ki hakura. Sabon Prime Minister Burtaniya Keir Starmer na karbar bakuncin shugabannin kasashen nahiyar Turai a yau Alhamis, yayin da ya fara yunkurin ganin ya gyara dangantakar da kasashen yankin, bayan da ƴan conservative suka fitar da kasar daga kungiyar tarayyar ta Turai. Batun Ukraine da shigar baki cikin kasashen yankin taɓa rauniyar hanya da kuma samun makamashi a sauƙaƙe na daga cikin batutuwan da za su mamaye taron. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin sama da 45 da ke halartar taron. Starmer, wanda ya kada jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya da gagarumin nasara a zaben da aka yi a makonni biyu da suka gabata, ya sha alwashin ganin ya daidaita dangantakar Burtaniya da sauran ƙawayenta da ke nahiyar ta Turai.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja, babban birnin Najeriya, ta yanke hukuncin dawo da tsohon mataimakin gwamnan jihar Edo Philip Shaibu, wanda aka tsige. Takaddama ta kunno kai ne tsakanin mataimakin gwamnan da mai gidansa a gwamnan jihar Godwin Obaseki, wanda yake amincewa da kudirin mataimakin gwamnan na tsayawa takarar gwamna, lamarin da ya kai ga majalisar dokokin jihar tsige shi a ranar 8 ga watan Afrilun wannan shekara. Wakilin Mulamidu Abubakar na dauke da karin bayani.
To dama amfanin kotu kenan, in aka yi ba daidai ba aka nuna aka yi kama kariya, to kotu tana da dama ta jinginar da wannan abu da aka yi saboda ba a yi bisa ka'ida ba.
Kamar yanzu kenan za a iya cewa zai iya komawa ofis duk da an ba babban inspector general na 'yan sandan Najeriya dama ya raka shi a ofis, kuma ga wancan mataimakin gwamna kenan da shi gwamnan Obaseki ya zaba.
In dai har ba su shigar da takardar sai da zartar da hukunci ba, wato abin da muke cewa stay of execution, to 'yan sanda suna da dama su sai raka shi a bashi kariya ya shiga ofishin shi. To amma suna da dama yanzu a misali su ce sun dauka karara, kuma an suka dauka karara su shigar da roko gaban kotun da ta yanke hukunci, cewa to ki dakatar da zartar da hukuncin ki saboda mun dauka karara sai har an gama sauraron mu. Amma an ba wannan inspector general yan sanda na da dama ya zartar da hukuncin kotu.
To ne dai gwamnan jihar ta Edo Gideon Obaseki ya zabi sabon mataimakin gwamnan jihar ta Edo. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun tuni suka fara tsokaci Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja, mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun.
A wannan hali da Edo take ciki, babu shakka sun fuskanci wato tarnaki a siyasar jihar su, wanda a halin yanzu ta kai ga kotu ta tsige mataimakin gwamna da aka nada sabo, ta ba da umarni a dawo da tsoho. To shi gwamnan bisa hasashe ba zai zuba ido ya bi umarnin wannan shari'a da umarni na kotu ba, ta kai ga shari'ar koli. Daga nan ne idan an fi karfin su, to babu yadda za su yi haka, za su zuba izo shi mataimakin ya dawo. Wa in kana cewa zaman da za su yi ba zama ne na kirki ba, domin ba jituwa tsakanin su, babu yadda, zama ne na abin da ake nufi doya da manja har izuwa karshen tenuwan su. Daga nan kuma shi gwamnan sai ya san me ya kamata yayi.
To wannan gabar ta sa na ji ta bakin ƴan jihar ta Edo dangane da wannan hukunci.
Majority of good people of Edo State who believe in true democracy are happy at the court judge.
Yace akasarin mutanen jihar Edo waɗanda suka aminta da demokuraɗiyya tuni suka yi na'am da wannan hukunci, kuma muna jinjinawa musamman alƙalan da suka yi wannan hukunci. Wannan abin yabawa ne.
Everybody is in a joyous mood, they're happy.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar, gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar rage farashin man fetur da na diesel a fadin kasar, tare da manufar rage radadin tsadar rayuwa da al'umma ke fuskanta. 'Yan kasar da dama sun fara bayyana farin ciki akan wannan matakin, yayin da wasunsu kuma ke bayyana lamarin da cewa wani yunkuri ne kawai na cimma wata manufar siyasa. Wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Matakin, kamar yadda sakatariyar shugaban majalisar CNSPE ta sanar, ya shafi man fetur wato essence da aka yi wa ragin tamma 41 na sefa, wato dala 8 na sefa da tamma guda ga kowace lita. Sai man diesel wato gasol wanda aka yi wa ragin tamma 50 na sefa. Litar man da a baya ke dala 100 da dala 8 na sefa, za a fara sayar da shi kan dala 100 ba tamma guda. yayin da litar gasoil ko kuma diesel da ke dala 127.3 za a fara sayar da shi kan dala 123.3. Ga abin da wasu mazauna birnin Yamai ke cewa,
in aka rage farashin mai har kayan masarufi za a samu sauki. Kenan samu waɗannan abubuwa guda biyu, ɓangaren motocin jigila masu ɗaukar mutane a ce sun rage kuɗaɗen shiga.
To, babban addu'ar da muke ita ce Allah ya sa talaka ya mura, saboda ko lokacin da gwamnati za ka ji an ce ta rage kuɗin haraji kan shigo da kaya, ƴan kasuwa ba rage kuɗin kaya suke yi ba.
Na tuntuɓi shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare, Alhaji Yakuba Ɗanmaraɗi, a game da tasirin matakin ko rashinsa a bisa tsarin ƙididdige farashin kaya.
Yau in mota ta tashi daga nan Yamai za ta Lome ta ɗauko shinkafa ta komo Yamai, tana shan abin da ya kai misali tano 8 na gasuwar. Don shi kuma ragin da an kai, kowane tano ɗaya an rage mishi kamar misali jaka 10, jaka 80. Ga kudin mota, to ko da mai mota ya rage wani abu, ragin nan ba zai kai dala 100 ba, shi ragi ne, kuma an gwadi lallai ana tausayawa. Ina ganin abun kila bai kai gejin ko level din da ya kamata a ce ya kai inda har za a yi ragi wanda za a ji shi a cikin kayayyakin da muke sayarwa.
Shugaban kare hakkin masaya Adedese Wadata Muhammad Nuri na ganin yiwuwar sabon farashin man zai ba da damar rage kuɗaɗen jigila.
Da kaga gasoil aka rage dala 10, gaskiya ya kamata kudin sufuri ya dan shido, inda in ka tsaya ka kwatanta da sauran kasashe Mexico a arha. Tunda gwamnati ya ji kukan jama'a, to kuma ya kamata masu sufuri su ji kukan 'yan kasuwa a rage kuma farashi na sufuri na ton, kuma su kuma 'yan kasuwa sai su biyo baya.
Ganin yadda abin ke zuwa a wani lokacin da ake gab da cika shekara guda da juyin mulkin da ya baiwa majalisar CNSP damar ɗare karagar mulkin Nijar, ya sa wasu 'yan ƙasar ke kallon matakin rage farashin man tamkar wani yunkurin cimma manufofin siyasa. Sahanin Muhammadu na daga cikin mashawarta a zamanin hamɓarariyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum.
Wannan abin ko shakka babu, manufarsu shine suna neman samun yarda na al'umma, amma bisa kan hanya ta ƙarya, tunda ba gaskiya bane wannan abun yadda sun ka tsara shi. Kinan da ka gani ka san da cewa da akwai wasu manufofin da suke na yaudara.
Daga ranar 23 ga watan nan na Yuli ne za a fara zartar da sabon farashin a ko ina a faɗin Nijar. Kuma sanarwar hukumomin ta jaddada cewa shugaban majalisar CNSP na jiran ganin 'yan kasuwa da masu ayyukan sufuri sun yi la'akari da wannan mataki. Danganin a nasu bangare sun sassauta farashin ababen masarufi da na motocin jigila. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu lokaci yayi da za mu kawo muku shirinmu na gaba, wato lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin kula da lafiyar baki da kuma haƙora. Masana lafiyar baki da haƙori sun tabbatar da cewa samun lafiyar baki da haƙori yana taimakawa wajen jin daɗin rayuwa, ƙwarin gwiwar yin magana a ko'ina, tauna da jin ɗanɗanon abinci, har ma da yin murmushi a yanayi ko kuma lokutan da wani abu ya faranta rai. Haka kuma idan ana wanke baki yadda ya kamata tare da tsaftace shi wajen cire abinci da kan makale a haƙori, hakan yana taimakawa mutum ya tsufa da haƙoransa. A dalilin haka ne ya sa masu ruwa da tsaki da ƙwararru a fannin lafiyar baki da haƙori na Najeriya suka gudanar da taro don ƙaddamar da wasu takardu da ke ƙunshe da manufofin kula da lafiyar baki don kawar da cututtukan baki, musamman cutar noma da ake kira gauɗe da ke addabar tsoka ko kitsen da ke jikin kumatu. Dr. Mustapha Ɗanjuma Abubakar na ma'aikatar lafiya ta tarayya a sashen kula da lafiyar baki da kuma haƙori ya yi ƙarin bayani game da jadawalin da suka ƙaddamar.
Muna da kundi irin wannan amma tun shekarar 2012 wanda kuma muka lura cewa akwai sababbin abubuwa da suka bijiro wanda yake ya kamata a ce su ma sun shiga cikin wannan jadawali namu domin ya taimaka wajen kawar da wannan cuta a Najeriya. So saboda haka nan muka gayyaci masu ruwa da tsaki kamar su hukumar lafiya, hukumar nani da su hukumar MSF da kuma sauran waɗanda yake development partners dinmu ne. Muka zauna aka karabin wannan jadawali da kyau, aka sassa abubuwan da ake gani za su taimaka wajen wannan yaki da wannan cutan. Sannan kuma ba ita cutan noma ba, mun kuma ƙara kawo kundi na kula da lafiyan haƙori da baki a Najeriya wanda yake muna sa ran gwamnatocin jihohi da sauran hukumomi da gwamnatin tarayya duka za su yi amfani da shi domin tabbatar da an samu ci gaba wajen kula da lafiyan baki da kuma lafiyan haƙora insha Allah.
Ya ya kamata ma a kula da lafiyar baki ne?
To, kula da lafiyan baki abu ne mai fadi sosai fiye da yanda yawancin mu muke tunani. So amma dai shi kan shi amfani da man wanke baki da broshi da safe da kuma dare yana da mahimmanci sosai domin shi yana bada kariya ga cututtuka da yawa. Amma dole sai mutum ya amfani da shi man bakin wanda yake ya dace a yi amfani da shi, wanda yake kungiyar likitocin haƙora sun yarda cewa lalle man bakin ba shi da illa. Sannan kuma shi kan shi broshi din sai ya kamata mutum ya je asibiti a bashi shawara yanda wani irin broshi zai yi amfani da shi, kada ya dauki broshin da maimakon ya wanke mashi baki kuma sai ya dinga ji mashi ciwo yana gurje mashi dasa shi da sauransu.
Shin dukkanin man wanke bakin da mutum ya saya kowanne ma yayi ko kuma akwai wani wanda ku likitocin haƙori musamman ma kuke ba da shawaran a yi amfani da shi?
Akwai kungiyar mu ta likitocin haƙora ta Najeriya wanda yake su suke tantance duka man da ake amfani da shi wajen wanke baki. Zaka ga a mai din zaka ga an sa wannan man bakin ta ya samu sahalewan kungiyar likitocin haƙora ta Najeriya. Amma wancan an furuta shi to ya ga an ce endorsed by Nigerian Dental Association. To a likitance muna ba mutane shawara su amfani da waɗannan mayuka na wanke baki wanda yake kungiyar likitoci na ƙasa sun yarda sun sahale masu sun yarda da sahihancinsu, saboda sai an duba an yi gwaje-gwaje sannan za a ake yarda da wannan. Ba haka kawai bane idan mutum ya kawo man baki kawai za a ce yana da kyau ko bai da kyau, sai mun duba an tabbatar cewa lalle man nan yana da dukkan abubuwan sinadaran da ake bukata wanda za su ba da kariya ga shi haƙora da kuma dasa shi. Sannan kuma an tabbatar ba shi da sinadaran da za su kawo ciwon daji, kamar misali wasu sinadarai suna iya kawo ciwon daji, wasu suna iya lalata haƙori su kawo zaizayen ga dasa shi da kuma lalata shi kan shi haƙorin su rage wannan sinadari da suke sa ma haƙori ya ƙarfi. So sai an tabbatar ba wani sinadari wanda yake ba shi yana da illa ga haƙori. Sannan kuma an tabbatar cewa duka sinadaran da ake bukata waɗanda suke taimakawa wajen kula wajen tabbatar da lafiyan haƙori da sasa shi da kuma duka abubuwan da suke a cikin bakin mutum suna a ciki.
To yanzu bari mu dawo kan ita wannan cuta, musamman ma da ita ce abin damuwa, ita cutar noma wanda a wani bangaren Hausa ake kiranta da gauɗe. Kamar kuma akwai ƙarancin wayar da kai ita wannan cuta, shin yayi alamunta yake suwa tafi kamawa?
To noma kamar yadda muka sani cuta ce wanda ake kira ciwon gaude, wasu ana kiranta ciwon zaizayen baki. Cuta ce wanda yake ta taso daga ƙasashen Turawa ne tun lokacin da aka yi yakin duniya na biyu. Ana aka fara ganin ta saboda rashin abinci da rashin tsafta da sauransu da kalubale da ya shafi mutane a can. Daga nan aka fara samu, to amma a hankali su saboda an samu ci gaba akan harkan lafiya da kuma harkan tattalin arziki sun riga sun yi kokari sun kauda wannan cutar. Yanzu ake sai abin ya tattaro ya zo an fi samu a nan kasashen Afirka. Kasashen Afirka kuma akwai inda ake kira Sub-Saharan African Noma Belt da Turanci. So wannan inda Najeriya tana ciki, Najeriya kuma an fi samun ma ita wannan ciwo a arewa maso yamma kamar sohin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Kano, Kaduna. Amma ana samu a ko'ina a Najeriya, don da mamma imani ba a samu a arewa maso gabas. Amma da muka je jihar Ebonyi sai muka samu, mun samu masu noma ɗin fiye ma da yadda muke samu a arewa maso yamma. Alamunta yakan fara ne daga ciwon dasashi, idan an taba yi jini sai ya zo a hankali ya dinga cin dasashi, ya cinye naman da yake a dasashin, kuma a hankali in ba abin da aka yi sai ya furma wannan akuncin mutum, daga nan sai ya ci gaba da tafiya ya bata duka naman da yake abin nan wanda muke kira soft tissues, in ya bata kuma ya je ya ci kashi, daga nan sai ya zo ya lallata gaba ɗaya fuskar mutum, sai ake samu ake kira facial deformity. Sannan kuma wannan cuta ta kama yaro da cikin ɗan lokaci kaɗan tana kashe mutum, saboda sama da kashi 90 na yara da suke kamuwa da wannan cutar suna mutuwa cikin sati 2 zuwa 3. So wanda suka samu suka yi surviving, su suka tsira, shine za su kasance suna da wannan deformity din kamar yadda na lissafa maki. So shi kuma yana buƙatar dole sai an tsaya an yi aiki wanda za a yi, wanda muke kira reconstructive surgery, an yi an ƙara samu an ƙara wannan gina waɗannan wuraren da suka lalace na fuska, an gyara mashi gyara sosai. Aiki ne wanda yake yana buƙatar kuɗi sosai, amma muna da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa wajen gana an yi wannan aiki ba tare da ma iyayen yara sun kashe ko sisi ba.
Me kuke yi domin ganin cewa mutane sun samu wayewar kai matuƙa, domin in sun fara ganin wannan alamu a ɗauko yaro a zo da shi asibiti?
A nan ma'aikatar lafiya ta tarayya muna zuwa jahohi jaha-jaha mu tara masu ruwa da tsaki akan kiwo, akan harkan kiwon lafiya tun daga matakin farko, da malaman haƙura na wannan jiha din, da kuma shuwagabannin al'umma daga kowace local government, da kuma shuwagabannin masu maganin gargajiya, saboda mun fahimta lalle suna da mahimmanci sosai, da kuma mutane masu kawo rahoto akan cututtuka wanda muke kira community disease surveillance officers, da kuma mutane masu wayar da kan mutane wanda suke aiki under NOAA, wato community mobilization officer, da kowane local government muka tara su, muka nuna musu hotuna da yanda cutar nan take ci gaba da yanda abin nan, kuma nuna musu in an ga cutar yanda ake yanda za a yi reporting. Sannan muna creating reporting platform na WhatsApp, misali inda an ga mai cutar za a dauki hoton shi a tura mu, kuma likitoci za mu duba mu rarraba a tsakanin mu tabbatar cutar ne. To da zarar an ga wannan za a aika a kawo yaron har asibiti, tun daga kawo shi daga gida har asibiti, har aiki, har mai da shi, ba a ba da ko sisi. Ma'aikatar lafiya ta tarayya da kuma waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu suke ɗaukar nauyi. Idan muka horar da waɗannan mutanen da ke faɗi maki, mukan aika su su koma waɗannan ƙananan hukumomi da gundumomin, su ma su horar da sauran mutane, kuma su mana raba poster. In muka je mukan waɗannan poster ɗin mukan ba da a sa a masallatai, a sa a majami'o'i, a sa duka inda ake taron mutane suke taruwa, a sa inda za a tabbatar cewa mutane sun fahimci cewa wannan cuta ba ciwon daji ba ne, ba kuma ciwon aljanai ba ne, ba wani abun da ya caruwar abun kunya da wani ya yi ba ne. So kuma alhamdulillahi mutane sun fara ganewa, mutane suna kawowa, ana zuwa yanzu haka muna da asibitoci guda 2, ɗaya a Sokoto wanda yake shima da gwamnatin jihar Sokoto, da kuma waɗannan ƙungiyoyi wanda masu zaman kansu waɗanda suke taimakawa da gwamnatin tarayya, duka ake haɗuwa ake wannan aiki a Sokoto. Sannan kuma a nan Abuja ma an buɗe wani sabon asibiti ana yi.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin, a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
To madalla, to saboda ƙarancin lokaci ma sauraro ba za mu sami damar kawo muku ra'ayoyin da kuka aiko mana ba. To amma dai ga Mahmud Lalo da labarai amma a takaici.
To dakarun Isra'ila sun ce sun kashe 2 daga cikin kwamandojin mayaƙa masu ikirarin jihadi na Hamas a wasu har-haren sama da suka kai a yankin Gaza. Kun ji cewa kuma shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana cikin ƙoshin lafiya sau'i bayan da gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19, yayin da a yau Alhamis ake sa ran Donald Trump zai yi jawabin amincewa da zaɓin da wakilai suka yi masa na zama ɗan takarar jam'iyyar Republican. Jawabin na Trump zai zo ne kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wani ɗan bindiga ya yi yunƙurin halaka shi a wani gangamin yaƙin neman zaɓe.
To da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma dakatar shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Chang. Murtala Faruk Sanyin na nake cewa mu kasance lafiya. Ma'assalamu.